Shakun ke dariyam boge jambala basad saman ruswai sare bazar mein raksun re 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 dana ding dana re dana re 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 madani dani 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 dani
da 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 da